sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 6025 da kuma 16 a jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani sarauniya fara'a Nomad FM Dalal FM Niya sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana za iya kama mu Alpha Radio dake Kumasi a koda yaushe za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Lahadi 17 ga watan Nuwamba shekarar 2019 Hadiza Kyari ce tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da farko Sarfilu ba makanan labarai
to kwamitin tattara bayanan sirri na majalisar wakilan Amurka dake kula da binciken yiwuwar ga shugaba Trump ya fitar da wasu bayanai a rubuce da wasu jami'ai bisa ga gabatar ajiya Asabar miliyoyin yan yankin Hong Kong wato bayan duk da zanga-zangar da ake fama da ita ranar Lahadi yankin za su samu damar bayyana ra'ayinsu ta hanyar kada ƙuri'a haka kuma za ku ji cewa yan ƙasar Sri Lanka sun zaɓi rawar kansu sabon shugaban ƙasa
to a cikin shirin namu na yanzu za ku ji halin da ake ciki dangane da zaben kujerar gwamna a jihar Bayelsa mai azzikin mai wanda aka kaddamar a jiya Asabar sannan kuma za ku ji cewa rundunar lafiya dole dake Borno ta ceto wasu mata uku da yara hudu da yan kungiyar Boko Haram suka kama haka kuma za mu leka jamhuriyar Niger inda yan siyasa daga bangarori daban-daban wato masu mulki da yan adawa ke ci gaba da zuwa gidan tsohon prime minister jagoran yan adawa Hamma Amadu domin yi masa gaisuwar ta'aziyya za kuma ku ji cewa Alhaji Aminu Dantata ya jagoranci taron kaddamar da committee kafa jami'ar Assalam a jihar Jigawa Muhammad Hafiz Baballe kuma na nan tafe da shirin idan kwaya ta narke wanda ya shirya kuma zai gabatar amma duk kafin nan sai a gyara zama dan jin yadda duniyar ta wuni
to jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya kwamitin tattara bayanan sirri na majalisar wakilan Amurka dake gudanar da binciken yiwuwar tsige shugaban kasa Donald Trump ya fitar da wasu bayanai a rubuce da wasu jami'ai bi suka gabatar a jiya Asabar kuma za su bayar da bahasi a gaban jama'a mako mai zuwa haka kuma masu binciken na majalisar jiya Asabar din sun gana da Mark Sandy a sirrance wanda yake da ɗan jami'i wato jami'in a ofishin kula da harkokin gwamnati da kasafin kuɗi mutumin da ake sa ran zai bayar da muhimman bayanai kan yadda Amurka ta jinkirta baiwa ƙasar Ukraine tallafin soja na dala miliyan 400 rubutattun bayanan da aka fitar jiya Juma'a sun kasance na bahasin tsohon jami'in tsaron ƙasa ne wato Tim Morrison da Jennifer Williams had wato hadima ga mataimakin shugaban kasa Mike Pence an shirye cewa Tim da Jennifer za su amsa tambayoyi gaban jama'a a ranar Talata cikin watanni biyar da suka gabata miliyoyin yan yankin Hong Kong sun fito suna ta zanga-zanga suna buƙatar samar da sauyi da zai ba su kware-kwarewar cin gashin kai daga kasar China ranar Lahadi yan yankin Hong Kong za su samu damar bayyana ra'ayoyinsu ta hanyar kada ƙuri'unsu Idan har zaben ya tafi kamar yadda aka shirya, ƴan Hong Kong za su zaɓi shugabanni sama da 400 na gundumomi 18 da ke faɗin ƙaramin yankin. Wata hanya mai muhimmanci ta auna ra'ayoyin mutane duk kuwa da zanga-zangar ƙin jinin gwamnati. Sannan hankali ke rikidewa yana zama tashin hankali. A zahiri shugabannin gundumomin Hong Kong ba su da wani iko na azo a gani, amma ƙarƙashin tsarin yankin Hong Kong wadda adda za a kada za ta iya shafar yadda ake zaben yan majalisun da ma shugaban yankin nan gaba sai dai wasu masu goyen bayan China na kira da a jinkirta zaben har sai zaman lafiya ya dawo a yankin to labarin duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ɗan ƙasar Sri Lanka sun zaɓi wa kansu sabon shugaban ƙasa Gotabaya Rajapaksa mai shekaru 70 a duniya ya jagoranci sojoji suka kawar da 'yan awaren Tamil wato shekaru 10 da suka gabata yanzu shine sabon shugaban kasar. Abokin takararsa Sajis Primadasa mai shekaru 52 daga tsohon shugaban kasa da aka kashe Rana Singi Primadasa ya taya Arjaska murnar lashe zaben. Daya daga cikin manya-manyan batutuwan yakin neman zabe a kansu shine lamarin tsaron kasa. Biyo bayan harin nan da aka kai na kuna bakin wake ranar bikin Easter da ya kashe mutum 269. Baki ɗaya 'yan Tamil da Musulmai sun damu da mulki ya koma hannun Rajapaksa. Tsohon jami'in tsaro karkashin mulkin wansa tsohon shugaban kasa Mahinda Rajapaksa. Rajapaksa dai yayi alkawarin samar da sauyi a lamarin tsaro a kasar. ‘Yan kasar Belarus ma yau Lahadi suke gudanar da zaɓukan ‘yan majalisu sai dai akwai damuwa cewa ‘yan takarar da suke goyon bayan shugaban ƙasa su ne za su mamaye zaɓen duk wanda cewa akwai ‘yan adawa a cikin zaɓen. Kasar Rasha tana son ganin ta haɗa kai da Belarus ta fannin tsaro da tattalin arziki. Tana mai shawartar Lukashenko da ya yanke hulɗar kudda-kudda ƙungiyar tarayyar Turai da Amurka da kuma China. Shugaban na Belarus wanda ya shugabanci kasar da ke gabashin Turai mai mutane miliyan 9.5 har tsawon shekaru 25 zai fuskanci zaben shugaban kasa a shekarar 2020 duk wani tambayar da ake na cewa yaushe mulkin kama kare da yake zai kawo ƙarshe. Da yake magana da manema labarai bayan da ya kada ƙuri'arsa a birnin Minsk, Lukashenko ya ce yana shirin sake tsayawa takara a shekara mai zuwa. Da ƙarshe yau Lahadi Amurka da Koriya ta Kudu sun soke atfayin sojin haɗin gwiwa da za su yi. Sakataren tsaron Amurka Mike Esper ya ce wannan mataki sun ɗauka ne saboda Koriya ta Arewa. Ya ce ina kallon wannan a matsayin yunkuri mai kyau daga Amurka da Jamhuriyar Koriya domin samar da zaman lafiya da kuma samar da hanyar cimma yarjejeniya da za ta kai ga kawar da shirin nukiliya a zirin Koriya. Wannan sanarwa ta haɗin gwiwa an yi ta ne a birnin Bangkok a wani taron kolin ministocin tsaro. Jim kaɗan bayan sanarwar, ministan tsaron Japan ya mayar da martani kan wannan batu.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jihar Bayelsa ya zuwa yanzu dai ana ci gaba da tattara sakamakon zaben da aka kaddamar jiya zuwa headquarter hukumar zabe da ke Yanagowa. Wakilin muryar Amurka Lamido Abakar ya aika mana da ƙarin bayani daga Yanagowa.
Duk da cewar zabe ya kammala a jihar Bayelsa bisa ka'ida, sai dai akwai tashe-tashen hankulan da suka faru a wasu sassan jihar da suka watsa zaben, inda ta kai ga hukumar zabe mai zaman kanta ta soke zabe. Ga misali, abin da ya faru a garin al'ummomin Obiba dake karamar hukumar Obia a jihar ta Bayelsa, inda ta tabbata hukumar zabe ta soke zaben wannan wuri. Yanzu dai an kai gabar da hukumar zabe ke kokarin tattara sakamakon zabe da ake tattarawa daga sassa daban-daban na kananan hukumomi 8 da ake da su a jihar Bayelsa. Duk da cewar jihar Bayelsa karama ce, sai dai tsakanin wannan karamar hukuma zuwa waccan ba karamar tafiya bace, sannan kuma ga ruwa kewaye da mafi yawancin su. Shi yasa hakan ya zama wani babban kalubale wajen jigilar kayayyakin zabe da ma sakamakon zaben zuwa babbar hidkwatar hukumar zabe dake birnin Yanagowa. Kamar Libinson Wuce, ɗaya ne daga cikin shugabannin da suka sa ido a zaben na jihar Bayelsa, yace
Bayelsa state and Kogi, as you know, are red line states. They have been known for a high level of volatility during election period.
Yana cewa ne dama a bayyane take kan cewar jihohin Kogi da Bayelsa jihohi ne dake da wuyar sha'ani saboda tashe-tashen hankulan da ka afko a cikin su. Mun zagaya sassa daban-daban, mun ga abubuwan da suka faru na jikkatar mutane da dama da halbahar da ma hasarar rayuka. Ko ajiya ma dai sai da wasu gungun 'yan zanga-zanga suka gudanar da wata zanga-zanga a birnin Yanagowa, inda suka bayyana takaicinsu akan irin kashe-kashen da suka afku a yayin zaɓuɓɓuka na jihar ta Bayelsa. Wani ɗan jihar ya bayyana gamsuwarsa kan yadda zaben ya gudana, ya ce
My name is Ovie. election it was free and fair. We Bayelsans, we got what we expected.
Yana cewa ne na gamsu game da yadda zabe ya gudana domin an yi zabe na gaskiya kuma ina tsammanin mutane za su sami abin da suka zaba kan tashe-tashen hankulan da suka abku a yayin zabubbukan dukkuwa da dimbin jami'an tsaro da aka turo aikin tsaro a jihar ta Bayelsa mataimakin babban sufeto janar na yan sandan Najeriya dake jagorantar rundunonin tsaro a aikin tsaro a jihar ta Bayelsa DIG Antonio Obizi yace
killing their fellow brothers is not the option after all, whoever wins is still an adjust is still a Bayelsan
yana cewa ne kashe-kashe na yan uwan juna irin wannan ko kadan bai kamata ba tunda daga karshe dan Bayelsa ne dai zai ci wannan zaben saboda haka me yasa mutum zai kashe dan uwansa kuma an kashe muna dimbin jami'an tsaro na yan sanda
and then why are you turning the arms against police officers who are here to do their work
duk da manyan kalubale dake kewaye da wannan zabe da ya gudana a jihar ta Bayelsa inda yan takara sama da 40 suka fafata da juna hankali yafi karkata ne kan manyan jam'iyyu guda biyu wato jam'iyyar APC da PDP sai dai kuma duk da cewar yan takarar biyu na APC da PDP din na da matsalolin shari'a a kansu dake nuna rashin sahihancin tsayawarsu takara kawai yanzu dai babu wani tabbataccen bayani dake nuna hakan zai shafi sakamakon zaben na jihar Bayelsa da kuma kowa a yanzu daga ciki da wajen jihar Bayelsa ke dakon ji daga hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa Lamido Abubakar muryar Amurka daga Yanagowa jihar Bayelsa Najeriya
madalla gaishe da Lamido Abubakar rundunar lafiya dole da ke aikin samar da zaman lafiya a jihar Borno ta ceto mata uku da yara hudu da kungiyar Boko Haram ta yi garkuwa da su kamar yadda za ku ji cikakken bayani daga wakilin muryar Amurka Haruna Dauda Biyu ya aika mana
rundunar sojin Najeriya na ofishin lafiya dole ke garin Maiduguri kaje ta samu nasarar kubuto da wasu tsofi guda uku da kuma wasu yara guda hudu a hannun yayan kungiyar Boko Haram lokacin da take ci gaba da yaki da farauto yayan kungiyar a ƙauyen da ake kira Dalo a kusa da dutsen Mandara da ke karamar hukumar Goza a jihar Borno wanda sojin tace ta samu wannan nasara ne a ci gaba da yaki da take da yayan kungiyar Boko Haram da kuma yayan Iswap da kuma wasu bata gari a yankunan da take yi na kokarin kawo ƙarshen waɗannan mahara rundunar sojin ta samu wannan nasara ne bisa bayanan sirri da take samu wanda ta kai ga kai har kan wadannan yayan kungiyar Boko Haram din da zakan tace wasu daga cikin su sun harshe da sashen bindiga a jikin su da kuma suka shiga daji wannan sanarwa dai yana kilgin su hannun kan Lamini Ilyasu wato jami'in hudu da jama'a kan kafafen yaɗa labarai da kuma kara da cewa jami'an sojin Najeriya ba su yi kasa a gwiwa ba wajen ganin cewa sun kawo ƙarshen gwiwar yayan kungiyar Boko Haram din yace babban haftar sojojin ƙasar Najeriya Lieutenant General Yusuf Tukur Buratai ya alƙawarta cewa za su yi duk yamewa bisa tsarin mulkin ƙasa sannan suka sun kubuto da basanan da ke hannun waɗannan mahara da ake ci gaba da garkuwa da su da kuma ka karshen irin waɗannan maharan baki daya dan dai ba manta ba sai da dan majalisar dattawa Sanata Muhammad Alindume ya fito ƙoroƙoro a wani taron da babban sojojin jiran din yan sandan Najeriya ya kirawo a garin Maiduguri kan harkokin tsaro inda ya bayyana cewa har yanzu akwai yayan kungiyar Boko Haram a bangaren dajin Sambisa da yankin tafkin Chadi da kuma wannan bangaren na dutsen Mandara wanda wannan sanarwa ke nuni da cewa ran ne aka samu nasarar kubuto da waɗannan mutane guda uku da waɗannan yaran guda hudu wanda jami'an sojin har ma sun ba su rigakafin cutar polio Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
yan arewa ina muka zo sai ka ce bai muka zan muku zanga zangar nan
madalla a gaida Haruna Dauda Biyu yanzu kuma bari mu leka jamhuriyar Niger inda yan siyasa ke ci gaba da ziyartar gidan tsohon prime minister jagoran yan adawa Hamma Amadu domin yi masa gaisuwa ta'aziyya sakamakon rasuwar mahaifinsa abinda yan kasar ke gani a matsayin wata alamar so ma samun jituwa a tsakanin mutanen da suka shafe shekaru basa ga maciji da juna saboda dalilin siyasa ga wakilin sashin Hausa a Yamai Suleiman Muni Barma da karin bayani
tun a yammacin juma'ar da ta gabata ne yan siyasa suka yi wa gidan shugaban na model Lumana Africa cha da nufin taya shi juyayin rasuwar mahaifiyarsa wace Allah ya yi wa cikawa a watan jiya a wani lokacin da yake gudun hijira a jamhuriyar Benin ba'idan shugabannin jam'iyyun adawa da suka je gidan na Hama Amadu domin yi masa gaisuwa su ma kusoshin gwamnati irin su ministan cikin gida Bazum Muhammad sun halarci wannan zaman makoki abinda ƴan ƙasa ke ganin sa tamkar wani ci gaba a shirin warware takaddamar da ke tsakanin bangarorin siyasar wannan ƙasa Kabiru Isa na kungiyar dai Ashide Africa na da irin wannan ra'ayi
ai abun ya zamo tushi na tun daga shugaban ƙasa Ali Izu Muhammadu radda an kai rasuwa yana mutun na farko wanda fara daukar waya ya kire hamma yana kasashen waje ya mai ta azgiya kenan wannan abu ya nuna cewa ƴan Niger suna isa haƙo kai daya ƴan Niger suna isa wata magana wadda ba siyasa ba akan haka kenan wannan abu da ƴan Niger sun kai sun nuna uwa ɗaya suke uba ɗaya suke kuma an san su da haɗin kai kuma muna fatan cewa mutane su riƙa koyi da irin waɗanga abubuwa a cikin zamantakewa su na yau da kullum
ba yau ba masu rajin kare demokradiyya ke jan hankulan ƴan siyasar Niger akan buƙatar jingine bambance-bambancen siyasa domin ɗorewar zaman lafiya a ƙasa dalili kenan Salisu Ahmadu na Sovole Niger ke cewa
taurin kai ba abin da bai kawo ba inda ya zamanto suna sauraron gargaɗin da muke musu da jan hankali da duk wasu abubuwan da tun an gyara su ni kullum ba mun gaji ba da jan hankalin su ba mun gaji da ga musu magana ba muna so ƙasa kuma za a samu mutane wanda suke sauraron magana kuma a samu kwanciyar hankali a cikin ƙasa
domin ɗorewar sabon yanayin dangantakar da aka shiga daga dawowar Hama Amadu gida kawo yau Abdul Alhaji Idi na haɗakar kungiyoyin SSCN na mai shawartar ƴan siyasa da magoya bayan su su yi wa juna adalci akan maganar tsare-tsaren zaɓuɓɓukan da ke tafe.
A shunhuɗa tsari wanda kowa yarda da shi, tunda dai ba wani bane yake ba da ikon talakawa ne, sai a kai gaban talakawa. Masu iko suna cashin aiki ko to sai su sai da aikin su in ƴan ƙasa sun amince da aikin su sai su zabe su ƴan adawa sun kwatanto an can bushi ba aiki su sai da wannan ƴan ƙasa su sun san abin da aka musu in sun ga ba a musu ba aiki sai su sauya
tuni dai masu mu'amala da shafukan sada zumunta suka fara amfani da hotunan ziyarar da mukarraban gwamnati suka kaiwa jagoran ƴan adawa da nufin faɗakar da ƴan ƙasa cewa siyasa ba batun ƙiyayya bane ballantana ta zama wata hanyar kulla gaba da abokin hamayya yayin da rashin jam'iyyar Model Lumana ya mai a wata sanarwa ke jan hankulan magoya bayan wannan jam'iyya cewa su kasance masu ladabi da biyayya kamar yadda shugabansu Hama Amadu ya umarce su da shi Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Gaida Suleiman Muni Barma bari kuma sake dawowa Nigeria shararren dan kasuwa Alhaji Aminu Alhassan dan tata ya jagoranci gagarumin taron kaddamar da kwamitin kafar jam'iyyar Assalam ta Jibwas a masarautar Hadeja jihar Jigawa ga wakilin muryar Amurka Nasir Adamu Alkaya da ƙarin bayani
Shararren dan kasuwa Alhaji Aminu Alhassan dan tata ya jagoranci gagarumin taron kaddamar da kwamitin kafa jami'ar Assalam ta Jibwas a masarautar Hadeja jihar Jigawa kan kadada 150
sunana Salisu Garba Kubayo chairman na karamar hukumar kiri kasamma muna kara roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon aiwatar da wannan aiki ya sa mu gani da idan mu domin ci gaban Najeriya domin ci gaban jihar Jigawa domin ci gaban masarautar Hadeja
Alhaji Aminu dan tata a taron da aka gabatar a Abuja ya ce da yardar Allah za a tabbatar da gina jami'ar
Allah yana ganin niyyar wanda suka kira wannan taro ya ba da ikon kuma aka zo wannan taro Allah ya nuna mana Allah ya albarkaci wannan taro kuma Allah ya sa ta niyyar da zatan da muke yi Allah ya tabbatar mana da shi da alkhairi Allah ya ba mu ikon tara kuɗin da za a gina wannan makaranta da tafi da ita
wannan taro na zuwa ne daidai lokacin da jami'oi masu zaman kansu ke ƙara samun tagomashi a Najeriya dan samar da damar guraben karatu ga dimbin dalibai da suka cancanci shiga ajin karatun matakin A Farfesa Umar Labdo wanda ya taba zama shugaban jami'ar Alƙalam ta Katsina shine shugaban kwamitin
ana buƙatar wannan kwamiti ya bi dukkan dokoki na ƙasar nan kuma ya aiki hannu da hukumar jami'oi ta Najeriya wato NUC domin kafa jami'a wacce dukkan musulmin Najeriya za su yi alfahari da ita jami'a ta zamani wacce za ta bada ilimi mai zurfi kuma a lokaci guda kuma tana kiyaye da kyawawan halayen musulunci da kyawawan al'adu na musulmi.
Shi ko Farfesa Aliyu Bunza na Jami'ar Usman Danhodiyo ya ce kafa irin waɗannan jami'oi ya zama abu mai muhimmancin gaske a wannan lokaci na bunƙasar kimiyya da fasaha.
Mutane abinda suka manta manyan masallatai da kun kungiyoyi ke gaba ɗaya manyan masu kuɗi ke yin su da manyan tajirai suke ba gudunmuwa a yi su kuma ba san matsalolin da ke burkunan duniya kwaye ba amma da yake an samu matasa cikin ƙungiyar Izala da matasa cikin ƙungiyoyin addini aka fahimci kai babban matsalar mu yanzu ba masallatai bane ya zamu ilmantar da yaran mu samu ilimi su dauki nauyin kansu a samu zaman lafiya a duniya ana ganin abin za a yi kawai shine a samu wannan jami'a a Salam Katuna akwai jami'o'i 77 da wani a cikin Najeriya idan wannan jami'a ta tabbata jami'a uku yake da sunan musulunci alƙalam alhikma sai wannan
shugaban Jibril Sheikh Abdullahi Balalau ya ce duk ɗaliban da suka cancanta za su iya shiga jami'ar da zarar ta fara aiki
ba kawai makaranta ce ake don ƴan kungiya ba har wanda ba musulmi ba in yazo jami'ar mu ya zamanto yana da abinda ake nema na shiga jami'a ya cancanta za mu ba shi dama ya shiga karatu kuma ya zama yana da requirement da ake nema na shiga jami'a amma aksarin wanda za mu fi kulawa don shigowa jami'a sune ƴaƴan mu da muke yaye su daga makarantun mu da suke fitowa suka na school su za mu ba su priority bayan mun dauke su sauran kuma wurare mu ga abin da ya kamata mu ba su kaso don ka in Allah ya da jami'an nan muna ganin daga yau an fara ta kuma in Allah ya da cikin dan lokaci kankani za mu ga jami'an ya tabbata
gwamnatin jihar Jigawa da mai martaba sarkin Hadeja Alhaji Adamu Abubakar Maje suka ba da gudumawar make kemfelin Nasura da Maili kayan muryar Amurka daga Abuja
Madalla gaida Nasiru Adamu Alhikaya masu saurare kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon mu ya ce karfe 10:21 na safe ga shirin mu na gaba
jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkan mu da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin idan kwaya ta narke wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa shirin namu na wannan makon zai leka arewa maso gabashin Najeriya inda zai fara yada zango a jihar Adamawa domin yin dubi kan yadda jama'a ke ta'ammali da miyagun kwayoyi shin matsalar na karuwa ne ko tana raguwa ne wakilin a jihar Adamawa Ibrahim Abdulaziz ya tattauna mana da shugaban hukumar yaki da masu ta'ammali da miyagun kwayoyi wato NDLEA ta jihar Adamawa Yakubu Kibo inda ya ci gaba da tambayar sa kamar haka
mun san a baya zaka tada bayan da tabaruri da wannan da safa ba cika damuwa ba kaman yanzu kaman wasu kwayoyi ne suka fi nukura wani kwayoyi ne aka fi kunkwada ko kuma sha musamman a kasashen irin Najeriya
to watan za a ce kasan muna da jihohi daban-daban in ka dubi gefe mu nan arewa akwai kwayoyin da suka zama very common
kamar su wane ne
muna da taba wiwi muna da ita gear itself muna da tramadol muna da cough syrup with codeine codeine da yake an yaki da su sannan makayin maka sami kudin sayan su yanzu sai kai da gaske amma dai duk da haka suna nan ana ta fama da su amma sun rigo ainu
ina kaman su koken
to su koken ka san masallan koken shine akwai su kadan kadan a nan arewa amma kadan kadan ne domin shi koken sai kana da kudi fa da gaske domin haka za
ya kuma manya ne
kuma manya ne so ya fi cinyan kudu a shi shan shi shi yoyin kudu kudancin Najeriya
wato shi akwai na kafi amfani
eh kowace shi ya
sanan mun fi yin kamar tabar wiwi da wadannan da ka ambata shi na kudin cancanta domin wasu sai kwarewa ne ta kai ko kuma shan ta amfani da kwarin har ta kai yanzu ana amfani da kashin kadangare ana amfani da kwata da masu da makamantan
to ai ka baro kuma dalilin kuwa zan ce maka kamar yanzu bari in baka misali ita tramadol yanzu kwaya guda ta kai wajen na da 350 ko har 400
kwaya guda
kwaya guda ita kuma cough syrup with codeine wanda muke abin ga wani bi za su samu 1500 ko 2000 wani bi ma 2500 kwaya guda to sai yara suka gari ta waye sai ka iske da cewa abubuwan nan sun kudi sai yara kuma mutane kuma suka tashi suna neman wani abin da zai ba su mahi kamar irin waɗannan abubuwa wanda ba ruwansu da kashe kurdi, to kaga dalilin da suna suna neman kowane lokaci, suna neman abubuwa daban-daban da zai sa su mai, to kaga dalilin da yasa kenan suke amfani da foreign part na kadangare din nan, sai a kunsashi a sha kamanta ba, kamanta ba wiwi.
Na san da akan ga hatta ma akwai madan su guda zaga a kasuwa da ana tafiya da sansu, sai ga yanzu ba a saida, amma kuma shi ma cikin abun bugarwa
a shi ba kwarai da gaske shi stock abin da suke kira kenan stock and die madaran su kudaye. To shi madaran su kudaye illa gare ta kwarai da gaske hamma da abin ga kaman su global solution din shi kuma
wanda ake patching tire,
wanda ake patching tire yara sun abin ga suna shan shi kuma yana da illa kwarai da gaske. Ita su kudaye hatta na kashe mutane ma kasan ita an yi ta ne ba wai domin sha ba, domin preserving specimen ne a laboratory ko kuma gawaki a asibiti. An sai gari ta waye sai kaga mutane suna shan shi don su yi maye.
Sai sinadari ne an je gawaki. Sai mutane suna sha.
Suna sha. Kuma mungun illa ne ta kashe mutane da yawa kan jawo hankulan jama'a. Da cewa abin da ya kamata yanzu mu yi shine mu yi falkasuwa. Mu ba jama'a general falkas wanda cewa duk abin da ka sha ya saka maye ka rabu da shi kwaya ce
nan ko ba doka ba zai cutar da kai
dan cutar da kai so ka rabu da wannan kai bari in ga ma ko kunun zaki ne yau ka sha ka aje kamfani shi yayi sami ya zama kwaya don zai bugar da kai
to ina kuma irin su gogoro nan ka ga shi
to ai gogoro ai ba gogoro abin gan su kana uwa bari ne ake cewa uwa mai ne don gogoro tana mugun illa ga jikin dan adam shi ne za ka ga mota sai ma masu shan gogoro in ka dubi yana illa ga liver nasu da sauran sassa na jiki da hantansu da komai da suke cikin jiki. Za ka ga wani biyu mutum ya ita shan wannan zai ita bushewa ne sai wani dan karamin stomach
da ciki gare
ya guntu haka to duk wannan yana da illa.
Yakubu Kibo kenan shugaban hukumar yaƙi da masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi wato NDLEA ta jihar Adamawa da ke Najeriya. Masu sauraronmu a nan za mu dasa aya a wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban tattaunawar. Yanzu a madadin bakon namu Yakubu Kibo da kuma wakilin Ibrahim Abdulaziz da ya tattauna da shi sai kuma Julie Gresham da ta haɗa mana sauti kuma ta bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballa nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To a gaida Muhammad Hafiz Baballe. Kafin mu kammala shirin ga Sarfilu ya dawo da takaitattun labarai.
Wata ƙasar kwamitin tattara bayanan sirri na Majalisar Wakilan Amurka da ke gudanar da binciken yiwuwar tsige shugaban ƙasa Donald Trump ya fitar da wasu bayanai a rubuce da wasu jami'ai biyu suka gabatar a jiya Asabar kuma za su bayar da bahasi gaban jama'a mako mai zuwa. Haka kuma masu binciken na majalisar jiya Asabar din sun gana da Mark Sandy a sirrance wanda yake da ɗan jami'in ofishin kula da harkokin gwamnati da kasafin kuɗi, mutumin da ake sa ran zai bayar da muhimman bayanai kan yadda Amurka ta jinkirta baiwa ƙasar Ukraine tallafin soja na dala miliyan 400. Cikin watanni biyar da suka gabata miliyoyin 'yan yankin Hong Kong sun fito suna ta zanga-zanga suna buƙatar a samar da sauyi da zai ba su ƙware-ƙware ya cin gashin kai daga ƙasar China. Ranar Lahadi 'yan yankin Hong Kong za su samu damar bayyana ra'ayoyinsu ta hanyar kada ƙuri'unsu.
To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da Leonard Sahilu da ya hada shirin sai kuma injiniyan namu na yau Nick. Ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
la meilleure musique et les derniers nouvelles.